نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 11 ga watan Rajab, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 13 ga watan November, 13 ga watan July shekara ta 2008. Wannan shine kasad na 24 daga cikin jerangiyar karatuttukan wannan littafi na al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar kullum, kada dai a manta, taken karatun shi ne karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu muna cikin kitabul imani, matattarar da al-Imam al-Bukhari yake tattara mana aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar, ya kudurce ta, ya aiki da ita, ya bar sahabbai akai su kuma suka ci gaba da karantar da ita, har Allah madaukakin sarki ya kawo mu zuwa wannan lokaci. Gashi mu ma muna ci gaba da karantar da ita, da kudurce ta, da yadata. Aqidar da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya dauki rayukan mu akai, aqidar da ita muke fatar Allah madaukakin sarki ya tashe mu ba dan komai ba, domin mu tashi a dandalin alkiyama a aqidance, a musulunce mun saje da mai gidan mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In jama'a basu manta ba, Bukhari ya yi mana wani karatu mai matukar muhimmanci a ƙarƙashin wani babi da ya sa mishi babu ziyadatul imani wa nuqsanihi, babin da ke bayani akan ƙarin wato ƙaruwar imani da kuma ainihin na ƙasa imani. Na'am, mun yi waɗannan matsaloli a baya, idan ba ku manta ba, inda muka zo muna magana dangane da mugunyar aqidar murji'a, waɗanda suka ce imani abu ɗaya ne da imanin wanda ya musulunta yau, da imanin wanda ya ainihin dade a musulunci, da imanin annabawa da salihai, da imanin da mala'ika Jibrilu da Mika'ilu suke akai, suka ce duk ɗaya ne, babu bambanci. Muka ce wannan muguwar aqida ce. Kyakkyawar aqida ita ce imani yana raguwa yana ƙaruwa, kuma wani ya fi wani ƙarfin imani. Wannan ita ce aqidar da musulmi suke akai. To har kuma muka zo wannan babi da Imam al-Bukhari ya ware, anan ne mana ishara zuwa ga wani littafi da wani babban malami kuma dan malami ya rubuta shi, shine Ash-Sheikh Al-Allamatu Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Wannan ainihin malami yana daga cikin malaman da suka zauna suke bincike dangane da wannan mas'ala. Ya rubuta littafi Ziyadatul Imani wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istisna'i fihi, karuwar imani da kuma naqasar imani, da kuma hukuncin yin togaciya a cikin imani. Ma'ana, a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka nagari, imani yana raguwa da raguwar ayyuka nagari da kuma munanan ayyuka. Haka kuma imani, musulmi ya halatta ya ce shi mumini ne insha Allahu, ko kuwa bai halatta ba. Mun tattauna wannan mas'ala a yadda muka ce musulmi sa'ad da yake cewa ni mumini ne insha Allahu, yana faɗin haka ne tahqiqan, dan ya tabbatar, ba wai dan yana shakka akan imanin shi ba. To a ƙarƙashin haka ya halatta kenan. A can baya, in ba ku manta ba, mun tsaya mun tattake wuri akan irin yadda wannan matsalar ta ja har tsakanin ƴan Hanafiya da ƴan Shafi'iyya. Matsalar togaciya game da imani ta sa wasu ba sa aurewa da wasu ƴaƴa. Wasu suka kirkiri hadisai, man qala ana mu'min fa huwa kafirun, wa man qala ana fil janna fa huwa fil abinna fil nari. Waɗannan duk hadisai ne ba ingantattu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana, kowa ya kirkire su ne kawai dan ya kare abin da yake ganin cewa shine daidai. Amma hakikanin al'amari, zaka iya daukar littafin Sharhul Aqidatut Tahawiyya ta al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, zaka ji gamsassun bayanai a cikin waɗannan littafai insha Allah. Idan ba ku manta ba, a ƙarƙashin wannan babi muka karanta wani shahararren hadisi. Wannan hadisi madogara ce wajen gane tafarkin sahabbai ƴan sunna, da kuma bambance wannan tafarki daga tafarkin Yahudawa la'anannu ƴan son zuciya. Wannan hadisin ko in ba ku manta ba jama'a, shine hadisin da wani ba Yahude kafin ya musulunta shine Ka'abul Ahbar dan ya dawo ya musulunta daga baya yazo ya ce Umar akwai wata aya a cikin littafin ku da a ce mu ne Yahudawa wannan aya ta sauka gare mu wannan ranar saukar ta da ta zama ranar shagali duk shekara da sai an rinka yin biki Umar ya ce wata aya ce sai ya ce ai yana nufin al-yawma akmaltu lakum dinakum har zuwa karshe sai ya ce ka gani ko na san sadda ta sauka na san idda ta sauka na san sa'ad da ta sauka ai ba wani lokaci bane ta sauka ne da yammacin ranar Arafa kuma a filin Arafa din mana Umar bi ya san waɗannan abubuwan wato ashe wai ba rashin sanin ranar da ta sauka ne yasa ba mu kirkiro mata biki ba sai dan shi annabin da aka saukarwa bai ba da izini akan haka ba wannan hadisin jama'a ina son ahlus sunna su tsaya su dube shi da kyau kar ku barko wa kanku bala'o'i waɗanda ƴan zamani suke kirkiro su na fara muku ishara akai a ce wai ga wata rana za a sa mata ita ce sunna day ko kuma wannan ita ce qudus day ko kuma MSN zaka ji wai sun ce wai jihad week ko kuma jihad day ko duk waɗannan abubuwa sisters week duk waɗannan ba addini bane jama'a a ce wai duk shekara in wannan lokacin ya kewayo za a yi wani celebration ko za a taru a yi ta wa'azozi ko kuma cikar shekarar musulunci a ƙarƙashin haka ka cokam na ɗauko muku wannan littafin ba abin da za a karanta a ciki so nake kusan littafin kusan menene amfanin littafin gashi littafin al-Itisam na al-Imam al-Allamatul Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim dan Musa dan Muhammad al-Lakhmi al-Imam al-Shatibi al-Imam al-Shatibi ba Shatibin ka mai waƙar Shatibiya ba sai dai garin su daya duk ɗan gari ɗaya ne amma shi wannan malami ne dangane da sunna shine wannan littafi al-Itisam wannan littafi babbar madogara ce wajen gane yaya fuskar bid'a take yaya fuskar sunna take dan haka dukkan ahli sunna jama'a ina yi muku wasiya da cewa ku nemi wannan littafi wannan shine sabanta haƙiƙi gashi babban malamin mu ya Sheikh Abu Ubaida mashhur dan Hassan Salman sabanta haƙiƙi ne na wannan littafi gashi akai in ba ka bar littafin Hamidul Fiqi ya buga shi Rashid Rida ya buga shi Salim Ibn Eidin Al-Hilali ya buga shi amma bugu mafi inganci wanda aka tantance shi shine wannan gashi a cikin mujalladi biyu ya kamata ahli sunna ku samu wannan littafin wannan littafi ne da malaman sunna tinka-tinka-tin suka yi ta wasiya akan a mallake shi a karanta shi a tsaya a fahimce shi da kyau ba dan komai ba wannan littafin jama'a ya tsaya ya tantance wuri bai bar wa bid'a ko misƙalar zarratin kafa da za ta zo ta lalata 'yan sunna ba dan haka ahli sunna a nemi littafin nan a karanta shi kun san shi ahli sunna sunna ita ce take zaman mushi ainihin kwagirin da yake dogarawa da izinin Allah har ya kai tudun mun tsira sunna ita ce garkuwar da yake kare kanshi daga sharka da bid'a da izinin Allah har ya samu cewa addinin shi ya kubuta daga lalacewa saboda haka dan sunna ya san bambancin shi da dan shi'a ya san bambancin shi da dan dariqa yan dariqu da yan shi'a addinin su ya ginu ne akan principles irin na ainihin yahudu shine duk abin da suka hassana shi to kawai sai su mai da shi addini haka wani dan shi'a ya ga Imam Malik yace ai mu in muka ga wata magana ta yi mana kyau kawai sai mu ce daga manzon Allah ne shikenan sai mu kirkiran mata mazaje ku duba jama'a hadisan da ke bayani dangane da bayyana bismillah a cikin sallah fa baki dayan su hadisan ƙarya ne ba su inganta ba amma menene ya faru abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama boye bismillahir rahmanir rahim a cikin karatun sallah in ba haka ba duk baki dayan hadisan da suka zo akan bayyanawa ba su inganta ba amma me yasa hadisan suka yi yawa saboda ƴan shi'a sun goyi bayan wannan mazhabin dan haka sai suka yi kirkiro hadisan ƙarya saboda su duk abin da ya daidai da ra'ayin su to yanzu za su kirkiro hadisai su ta kawowa akai har daga ciki suka kirkiro cewa wai jirgin ruwan annabi Nuhu da yazo ya dawafi ya kewaya Ka'aba da yazo zai yi tahiyatul tawaf wannan raka'atay tawaf raka'o'i biyu na dawafi wai sai da yazo karatu jirgin ruwan fa da yazo karatun sallah wai sai bismillahir rahmanir rahim a bayyane wannan hadisi ƙarya ne batilul la asla lahu bashi da inganci ku karanta littafin as-sunnatu qabla at-tadwin ku karanta littafin as-sunnatu wa makanatu ha fi at-tashri'il islami to menene ya faru ƙarya rukuni ne mai girma daga cikin rukunan addini na Yahudu. To da yake wannan ka'idar ta Yahudawa ƴan Shi'a suke bi, su ma ƙarya sai ta zama rukuni mai girma a cikin addinin su. Sannan ƙaryatawa rukuni ne mai girma a cikin addinin Yahudu, ƙaryatawa sai ya zama rukuni mai girma a cikin addinin ƴan Shi'a. Ina son duk wanda yake mu'amalantar ƴan Shi'a a aikace zai ga cewa mutane ne masu ƙarya, masu kuma ƙaryatawa. Ina ma'anan masu ƙarya, su ne za su iya ƙirƙirar ƙarya sai su haifar mata uwa da uba da kaka da salsala. Sannan kuma za su iya duban gaskiyar da take da uwa da uba da kakanni nagartattu sai su ƙaryata ta ita kuma su maida ita gaskiya. Saboda haka duk wanda ya nazarci littafin Al-Fisal fil Milal wan Nihal da kuma littafin Al-Milal wan Nihal, wancan na Ibn Hazmin, wannan na Abdul Karim Shahrisatani, in yadda rasci aƙidojin Shi'a da yadda suke kafa addini, yadda rasci ainihin aƙidojin Yahudawa da yadda suke kafa addini, zai ga duk tsare-tsaren ɗaya ne. Ba abun mamaki bane in har ka san cewa wanda ya ƙirƙiro da'awa da aƙidar Shi'a ba Yahude ne, shine Abdullah ibn Saba al-Yahudi. ƴan Shi'a suna ƙaryata tarihin Abdullah ibn Saba al-Yahudi, amma mafi girman littafi da za ka yi wa ƴan Shi'a hujja akan cewa malaman su na da sun yadda da Abdullah ibn Saba al-Yahudi shine littafin Rijalul Kashi. Duk ɗan Shi'a ya yarda cewa littafin Rijalul Kashi littafin Shi'a ne, kuma malaman Shi'a sun tabbatar da shi. Malaman Shi'a na wannan zamanin su suka zauna suka yi ta haƙiƙin shi, a ciki kuma akwai tarihin Abdullah ibn Saba al-Yahudi ƙarara. Saboda haka jama'ar musulmi, abubuwan da ƴan Shi'a suke ƙirƙirowa ƴan ɗariƙu kuka ji sun ja baki sun yi shiru, ba don komai ba sai don principle ɗin nasu, tafiyar tasu, ƙa'idar tasu ta yi ɗaya ne. In ba haka ba jama'a, mutanen da za a zo a kawo abin da ya tabbata a cikin addini su yi musu, ya kuma za a zo a kawo wanda sun tabbatar cewa wannan abin na Yahudawa ne, na Nasara ne, amma su ja baki su yi shiru, sai don ƙa'idar tasu ta yi ɗaya. Kowa san mata muka zo muna karantawa shekara 30-25 da suka wuce a ƙasar nan, ƴan ɗariƙu suka yi ta mana sharri dare da rana. Amma wannan abu ne tabbatacce a musulunci, ga hadisan nan suna cikin Sahihul Bukhari, manzo Allah yana karantar da mata, sahabban shi suna karantar da mata, ga hadisan nan a cikin littafin Riyadus Salihin. Dan Fodiyo ya rubuta littafai akan karantar da mata, dan Fodiyo yana karantar da mata, ga hujjoji nan birjik suna da su. Amma sai suka zo suka yi ta mana sharri cewa wannan Yahudanci ne, kamar ka ce kenan ƴan ɗariƙu suna kyamar Yahudanci, sai kuma ga ƴaƴansu ƴan Shi'a sun zo da gangunan Yahudawa suna bugawa a lokacin Maulidi, sai kuma muka ji ƴan ɗariƙa sun ja baki sun yi shiru. Ashe inda da gaske can suna tsoron Yahudanci da gaske, to nan da suka ga Yahudanci ya zo me ya kamata sai su kyamace shi? To amma kun ga yanzu duk ƴan ɗariƙan Najeriya baki ɗaya jama'a yanzu sun yarda cewa a kaɗa ganga ta Kiristoci a lokacin Maulidi, duk su ɗahir Bauchi duk baki ɗaya sun amince cewa addinin su ne. In ko sun ce ba su amince ba, me yasa ba su fito sun yi inkari ba? Sun ja baki sun yi shiru. Sannan ina son ku gane duk inda ɗan ɗariƙa yake a Najeriya yanzu ya yarda a tsinewa Abubakar da Umar da Usmanu da Aisha da Hafsa da Muawiya da Abu Sufyana, duk ƴan ɗariƙa baki ɗaya sun amince a Najeriya. Me yasa? A masallatansu ake yi sun fito sun yi shiru. Amma a shekarun baya ce mana suke muna zagin waliyai, idan dai zagin waliyai da muke yi a ce wasu da gaske suna kyama, Abubakar wali ne ko ba wali ba? Umar wali ne ko ba wali ba? Usman wali ne ko ba wali ba? Aisha da Hafsa waliyai, manya-manyan waliyai ne tsakanin abokai da mata da surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai muka ji ga ƴan Shi'a sun fito masallatan ƴan ɗariƙa suna zagin sahabbai, kuma ƴan ɗariƙa sun ja baki sun yi shiru. Don haka jama'a, duk wanda yake ganin wai ba za a yi musulunci ba, sai ya je ya haɗa kai da waɗannan ƴan ɗariƙu ya tabbatar da cewa zunzurutun ɗan bid'a ne shi kanshi. Zunzurutun ɗan bid'a ne, ba a buƙatar shi a cikin tafiyar sunna. Wannan tafiya ta sunna gaskiya ce ta kafa ta, gaskiya ce za ta kai ta ba taren hayaniya ba. Ina fatar an gane. Saboda haka jama'a, ku tsoraci irin waɗancan tsare-tsaren na Yahudu. Kawai ku tashi ku ƙirƙira abu ku ce ai shikenan a sanya kaza, ai duk shekara in take wayo a rinƙa yin kaza. Amma fa ina son ku gane wani abu. sahabbai abin didda bai zo daga annabi ba, koda suna ganin ya dace ba sa yi. Ina muka gane haka? Arafa ba idi bace? Arafa idi ce, ma'ana duk shekara tana kewayowa. Juma'a ba idi bace? Duk shekara tana kewayowa. Ai da sai sahabi Umar ya ce mishi, to ai da ma wannan ayar ta sauka ne daidai ranakun da suka dace da idi, dan haka shawararka ta yi kyau, duk shekara za mu rinka hadawa da celebration din Arafa da celebration din Juma'a ai da na saukar ayar. Amma sai Umar bai yadda an kara ba. Arafa dai ta tabbata duk shekara a hau, Juma'a ta tabbata duk mako a hau, Juma'a ta dace da Arafa, ba abin da za a kara na ibada, ibadojin kenan Juma'ar da Arafa shikenan. Amma ku sani, mutumin da yake can filin Arafa zai hau Arafa, shi fa babu Juma'a a kan shi a wannan ranar, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hau sallar Juma'a ba a filin Arafa. Me yayi? Sallar azhar yayi raka'a biyu, yayi sallar la'asar raka'a biyu, ya hade su shine jam'an wa qasra, saboda za a yi su ne kamar karfe 1 na rana, a hada sallar azhar da sallar la'asar. Shikenan bayan nan kuma me zai biyo baya? Shikenan an fara abin da Bahaushe yake cewa hawan Arafa din kenan, shine tsayawa Arafa, sai ka tsaya ka fuskanci al-qibla, kai ta addu'a har rana ta fadi, abin da sunna tace kenan. Kun ga ashe abin da manzon Allah ya yi shine me? Shine addini. Duk abin da manzon Allah bai yi shi ba jama'a, koda daga addinin Annabi Musa ka dauko shi ka kawo, to ba sunan shi addini ba. Allah madaukakin sarki kadai abin da ya yadda da shi me? Shine inna dina inda Allahil Islam. Kadai addini a wurin Allah shine me? Al-Islamu. Allah bai yadda da Christianity ba, bai yadda da Judaism ba, bai yadda da wani addini da ƴan boko suka kirkiro wa duniya ba yanzu. Kun san ƴan boko, ƴan wuta, sai suka zauna suka kirkiro wani addini yanzu, wai sai suka ce wai ga wani addini, wai sunan shi addinin Annabi Ibrahim. Me suke nufi? Wai Yahuda sun yadda da Annabi Ibrahim, Kiristoci sun yadda da Annabi Ibrahim, Musulmi sun yadda da Annabi Ibrahim, to a zo a hadu a dubi menene ke jan fada tsakanin ba Yahude da Krista. Wannan abun koda akwai shi a addinin, a cire shi dan a daina fada. Me ke hada Musulmi da ba Yahude? A cire wannan abun koda gaskiya ne. Dan haka sai a cikin ka'idar tasu suka ce an gano Qur'ani yana hada fada tsakanin Musulmi da ba Yahude, Qur'ani na hada fada tsakanin Musulmi da Krista, dan haka a cikin wannan addinin to a cire Al-Qur'ani, tunda zai hana haduwar kai tsakanin mabiya Annabi Ibrahim. Wannan hikimar ce yanzu suka zo muku da ita fa, ga sunan ƴan boko a Kaduna da Abuja da Port Harcourt da Lagos da Nasarawa da Kaduna, wai sun fara muku da cewa interfaith, wallahi manufar su kenan, kuma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Abin da suka fara interfaith suke cewa, duk mun san makircin da interfaith za a fara. In aka zo aka fara da interfaith kwana biyu, sai a zo a ce me? Krislam, Christianity wai da Islam, wai sunan maja din kenan. Dan haka sai a zo ana tara nan, sunan suka zo FCE fa jama'a, duk shegantakar da suke mun sani fa, nan suka zo FCE suna haskawa yara a bango a jikin projector da sauransu, wai ga wannan malami ne, ga wannan pastor ne, wannan da sun yi gaba, wannan ya sare wannan hannu, amma yanzu an hada kai, addinin ya zama daya. Wallahi wannan kafirci ne, kafirci ne jama'a. Babu wani addini da za a ce wai a jefar da Qur'ani a je, wannan kafirci ne jama'a. Duk addinin da aka ce a cire kul huwallahu ma a ciki, kafirci ne, balle Qur'anin su kutun da guda. To a cikin wannan tafiyar ta su jama'a, ku ji fashe gantakar, sai aka ce amma shi Qur'ani ne kawai ke hada fada, amma shi Bible bai hada fada. Dan haka a cikin tafiyar Krista ya ci gaba da amfani da Bible New Testament, Yahuda ya ci gaba da amfani da Old Testament, amma Musulmi fa to Qur'ani shi yana hada fada, dan haka ya cire shi. Haka kuma suka fara. A ina aka faro wannan tafiyar? A ƙasar Masar ne aka je. Malaman ƙasar Masar da yawancin su sun kauce hanya jama'a. Malamin ƙasar Misr in ka same shi ka ce ala gafata malam ina da fatawa, sai ya ce saurara, yaya kana so a halatta ne, muna da ayoyin, ko ku a halatta haramta ne, duka akwai wanne ne? To wannan irin shegantakar jama'a, ku sani da cewa mu ne dogarawan sunna da taimakon Allah da zamu tashi, kada mu bar wannan barnar ta zo, kuma hanyar ita ce mu fito mu gaya wa jama'a. Amma jama'a, addinin Yahuda lalataccen addini ne, addinin Kiristanci lalataccen addini ne. Maganar haɗin kai tsakanin Krista da Musulmi bata, mun faɗa tun a farko-farkon karatun nan, Krista ya bar addinin shi ya dawo addinin Musulunci, Yahudu ya bar addinin shi ya dawo musulunci, dan bid'a ya bar bid'a ya dawo sunna. Inna ad-dina indallahi al-islam, musulunci ne kawai a wurin Allah shine addini. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan wani abin sha'awa a daidai sa'ad da al-Imam Shatibi yake rubuta wannan littafi, sai ga wani hamshakin malami, shi Shatibi a yammacin duniya ya rayu, mutumin Granada ne, kasar Spain kenan ta yanzu, Spanish ne mana kasar da aka rubuto risala, yammacin duniya. Sai ga wani hamshakin malami shi kuma al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah al-Harrani, shi kuma yana can yana rubuta littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Abin mamaki jama'a, abin da suke rubutawa sai ya zama kamar ɗaya yana kwafi daga ɗaya ne, amma a wannan lokacin wannan bai san wannan ba, wannan bai san wannan ba, gashi suka rubuta littafan. Littafan abin da suke tattaunawa ɗaya ne, ka'idojin da suke tabbatarwa ɗaya ne, har ayoyin ma sai kaga suna kama da juna, amma wannan bai san wannan ba, wannan bai san wannan ba, kuma girman littafan gashi girman su ɗaya. Sarki ya tabbata ga Allah, wannan ke nuna maka ahli sunnan yamma da ahli sunnan gabas ba sai sun taba haduwa da juna ba, sai kace taro suke yi. Gaskiya, gaskiya kwaya ɗaya ce, gaskiya kwaya ɗaya ce, shine gaskiya ba ta abin nan. Nan muke yin wa'azi, sai mun zo mun yi wa'azi a nan, ku ne za ku je sai ku ce kun je kun ji Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi, ko kun je kun ji Muhammad ibn Usman, ko kun je kun ji Malam Yahya Haifan, ko kun je kun ji wane ne shi ma ya tattauna irin wannan matsalar keke da keke, a halin ɗayan mu bai taba jin abin da ɗaya yace akan wannan ba. Me yasa? In ka samu likita, inda ya kai likita a nan zariya ya baka magani mara kana ciwo, idan ka tafi Sokoto ka samu wani likitan shi ma haka zai iya baka maganin da ya dace da wannan, ko da ba irin su ɗaya ba. Amma in kaga ana samun karo fa, to ɗaya malami ne, ɗaya ba malami ba, ko kuma dukkansu ba malamai bane, ƴan acaba ne. Ba kamata ku gane wannan. Amma yanzu kun ga waɗannan da yake kowanne ya kai matsayin malami jama'a, wannan na yammacin duniya, wannan na gabashin duniya, ko labarin junan su ba su taba ji ba, amma kuma sun yi rubutun ya dace da juna, saboda me? Sun kai matsayin malanta da gaske, kuma sun iya, kuma akwai takawa, kuma manufar tana da ta kai abin da ake nufi. To ina son ku samu waɗannan littafan ku karanta, za su taimake ku ku gane irin ka'idojin da Yahuda suka gina addini. Dan haka ƴan boko da kuma suke shishigi a cikin addini, wallahi ƴan boko su yi hankali da kansu, in ba haka ba wallahi wuta za su tafi. Saboda yanzu ƴan boko ne sai su taru sai su ce wai suna ganin kaza, sai su je su samu wani bagidajen malami wanda bai san implication, wato bai san ma'anar abubuwan da suke saka shi ciki ba, sai su tashi sai su kai shi Umara, sai su kai shi Sudan, sai su kai shi Jordan, sai su kai shi kaza, shikenan sai dawo yana bragging cewa shi ya je gari kaza, ya je gari kaza, sai dawo suna aiki da shi, suna watsar da musulunci bai sani ba. Sharrin da suke kenan jama'a, dabar su tana nan a Kaduna yanzu. Allah ya kiyaye. Al-Imam al-Bukhari ya ce babu khawfi al-mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Babin da ke bayani akan tsoron mu'mini game da aikin shi kai ya baci a halin bai sani ba. Kaji al-Imam al-Bukhari, ma'ana malami ne kuma nasihi. Kun gamba kuma ta bai ne mana magana akan me? Akan cewa aiki imani ne ko? Amma sai marmaza ya kawo maka wani abu cewa to kai taka tsantsan kar ka je kana yin aikin kuma ka aikata wani abu wanda zai bata aikin. Kun ji na ɗaya? Na biyu kuma kai taka tsantsan akan cewa akwai wasu abubuwa waɗanda zaka dauke su kanana ne a wajen laifi, amma manya-manya ne suna rugurguza aiki. Kamar me? Kamar riya. Riya an kira ta karamin aiki ko? Amma kun san dalilin da yasa aka kira ta karamin aiki? Ba karamin aiki ba, ba karamin mugun aiki bane, babban mugun aiki ne riya. Shirka ce babba, amma me yasa aka kira ta karamar shirka? Saboda in an hada ta da babbar shirka, to sai a ce ita ta zama karama. Me misalin wannan? Samu dogon wando da gajeren wando ka hada su, sai kaga dogon ya zama dogo, gajeren ya zama me? Ya zama gajere. To samu wada ka saka mai wannan gajeren wandon, ka gani me zai zama? Dogo zai zama. Ashe can ya zama gajere ne dan akwai dogo a wurin. Saboda haka riya shirka ce babba, amma saboda akwai jibgegiya a wurin, sai a ganta ita mecece, sai a ganta karama ce, amma babba ce. Kau da babbar ka gani. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka mumini lallai ya ji tsoron kada aikin shi ya ɓaci. jama'a ayi a hankali ayi taka tsantsan ka ayi riya ka ayi sum'a ka karin kai dan wani ya ji karkarin kai dan wani ya gani karin kai saboda Allah sai ce wa qala ibrahim at-taymi al-imam ibrahim at-taymi daya daga cikin malaman tabi'ai ne yace ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba yace tunda nake ban taba gwada magana ta da aiki na ba sai na ji tsoron kada in zama abin ƙaryatawa ma'ana kada ya zama aiki na da nake yi yana warware magana ta kun gane wannan taka tsantsan ne malaman farko wato yana cewa ne tunda nake duk sanda na gwada magana ta da aiki na sai in ga kamar suna akwai tufka da warware kamar abin da nake faɗi bana aikatawa me kenan yake nufi taka tsantsan ko kun fahimci wannan da kyau jama'a domin duk wani mai wa'azi yana fuskantar wannan kalubalen ga kanshi yana kuma fuskanta daga jama'a karanta annabi shu'aibu kaji qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahatuka larajamnaka qalu ya shu'aibu qad kunta fi ba wannan ba eh as-salatuka ta'muruka eh atruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha gabanan me yace kuma banda wannan akwai inda yake magana dangane da wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba wai ina so ne in je in rinka aikata abin da nake hana ku zuwa gare shi ba malaman tafsiri da suka zo sai suka ce duk wani mai wa'azi yana fuskantar wannan kalubalen wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yane musu wa'azi ne sai suke zargin shi to ai kai kana hana mu ne kuma kana so ka koma kai abin da kake hana mu sai ya ce a'a ba haka ce manufar ta ba in uridu illa al-islaha mastata'tu wallahi gyara nake so gurgurdan iko na to sai malamai suka ce duk wanda yake wa'azi ya rinka yi yana gwada aikin shi da maganar shi in ya ga akwai tufka da warwaraye marmaze gyara in ba haka ba akwai na hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih muslim yake yace ranar alkiyama za a kamo malami mai wa'azi sai an kewaya shi cikin gidan wuta baki daya sun ganshi uwar hanjin shi ta fashe tana jan kasa sai jama'a sai su taru su ce malam ba kai kake cewa haka za ba kyau ba sai ya ce haka ne amma da nake ce muku ba kyau kuma ni komawa nake ina yi shine suka ce wasaftat tuqa hatta ka annaka zu tuqa warihul khataya min siyabika tastahu ka siffanta mana tsoron Allah kamar kai mai tsoron Allah ne ga kuma rigarka tana warin zunubi dan haka jama'a dukkan wani wanda yake wa'azi ko yake fade ko yake ko a gidanka ne kai taka tsantsan in kaga a gidanka ba a girma maganarka me yiwa akwai tufka da warwara ne in sun ga maganarka sun ga aikinka sai su ga ƙarya ta faru to maganarka ba za ta yi tasiri ba shine magana da yake cewa ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba ban taba gwada aiki magana ta da aiki na ba sai na ji tsoron kada fa in zama abin ƙaryatawa kada ya zama ashe ƙarya nake dan haka jama'a su ne mun kallon maƙaryaci ne kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan magana ta al-Imam Ibrahim al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin littafin shi at-Tarikh da kuma Imam Ahmad a cikin kitab az-Zuhd da isnadi sahihi وقال ابن ابي مليكه الامام ابن ابي مليكه babban tabi'i ne daga cikin almajirin su Aisha da Abu Huraira yace adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama na riski sahabbai 30 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kulluhum kowanne daga cikin su 30 din nan da ka yakhafu nifaqa ala nafsihi yana jiwa kanshi tsoron munafinci ku kiyaye da kyau ba yana tuhuma kanshi da munafinci ba yana jiwa kanshi tsoron munafinci in kana jiwa kanka tsoron kada kwalba ta soke ka me kake yi takalmi kake samu mai karfi kasa sanda kake jiwa kanka tsoron munafinci me zaka yi kokari ka rinka yi imani nagari dan imani shine maganin me maganin munafinci saboda haka yace cikin sahabban nan guda 30 kowanne tsoron munafinci yake kada fa ya zama ko shi munafiki ne yasa kaji ai wata ran sayyidina Umar yazo ya samu Huzaifa zamu zo mu karanta anan yace Huzaifa ina roƙonka tsakani da Allah kai dai abokin manzon Allah ne kuma kai abokin sirrin manzon Allah ne ma'ana kai sakatare ne PA ne na musamman sirrori da yawa annabi ya amince ya gaya maka annabi ya gaya wa Huzaifa dukkan munafukai da ke cikin jama'a a zamanin sai Umar yazo yace don Allah ina daga cikin munafukan da manzon Allah ya faɗa maka sai Umar yace sai Huzaifa yace a sai yace amma daga yau kai wanda ya sake tambaya ta yanzu me yasa na kawo wannan shine Umar yana jiyewa kanshi tsoron me kenan munafinci ba wai yana tuhumar kanshi ba to kai ma ka rinka jin tsoron munafinci dan in kana jin tsoron munafinci shine zai sa ka rinka neman wa kanka abin da zai raba bincin ko kun fahimta jama'a saboda munafinci jama'a shi yake rusa mumini kamar yadda bid'a ita take rusa dan sunna yace ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'ila babu wani daga cikin sahabban nan 30 da na riska inji ibnu abi mulaika wanda zai iya karfin hali yace yana nan akan imanin da mala'ika jibril da mika'ila suke akai saboda yana jiwa kanshi tsoron me tsoron munafinci imani na karshe kan ai ya siffantu a cikin mala'ika jibril da mika'ila to sai yake cewa babu wani sahabi da zai ce ni da mala'ika jibril imanin mu daya ba dan koyi ba dan yana jiwa kanshi tsoron munafinci dan haka in ka kai shi matsayi kaza sai kaga ya fashe da kuka ice a a sayyidina Umar da yazo rasuwa wani ne yazo ya nemi shi fadanci yana ce ranka ya dade hani allaka madalla da kai kai adalci kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sai ce kada Allah ka ja baki kai shiru yace wayyo ni Umar na shiga uku yace abinda nake fata ranar kiyama in tashi ba yabo ba fallasa kai kana ta fadin mahasin kana ta fadin mahasin ka san abinda ke boye ne yace karabu da mu kawai Allah dai mana gafara ba yana tuhumar kanshi bane me yake yi yana nuna tsoron da ake don ana so ne ka rinka jin tsoron Allah game da zanubanka dan meyuwa kana nan kana faffaka amma a wurin Allah kai munafiki ne shine abin da sahabbai suke ba tuhuma ce suke jefawa kansu ba kaman aka ce maka ne algafata malan sai ka ji ka ce a almajirin malan dai kana cewa kai jahili ne kana cewa kai baka da ilimi dalibanka ne yake ce algafata malan amma sai ka ce almajirin malan su ai sun yadda kai malan din ne har suka taru gaban ka amma sai kake tura malanta daga gare ka to da kake tura malanta kana jawo jahilci akan ka ne amma kana jin tsoron malantan ne saboda ka san mece ce malanta ina fata an gane wannan asari na al-Imam Ibn Abi Mulaika shi kuma al-Imam Ibn Abi Khaisama da Ibn Nasr da Abu Zar Asuni da Abu Zar Asuni suka fitar da shi a cikin ainihin littattafan su sannan sai kuma ainihin malan yace wa yuzkaru an al-Hasan sannan aka ambata daga al-Imam al-Hasan al-Basri yace ma khafahu illa mu'minun babu wanda yake jin tsoron shi sai me sewa sai ainihin mu'mini wala aminahu illa munafiqun kuma babu wanda ainihin wato yake jin wanda yake amintuwa da shi sai ainihin munafiki to anan menene abinda babu wanda ke tsoron shi sai mu'min babu wanda yake sakin jiki da shi sai ainihin munafiki menene shi munafincin duk wanda kaga ya saki jiki da munafinci yana ba komai bane to munafiki ne duk wanda kaga kwa yana tsoron munafincin to mu'mini ne kun ga magana dazu ta sake dawowa alamar imani ce za ta sa ka rinka jin tsoron me munafinci ku duba da kyau ku gani duk wanda kaga yana tsoron awatso mai dauda to yayi ado ne idan ku ya fito daga kwasa kwata ne ko kwasa kashi zai ji tsoron awatso mai fitsari ba zai ji tsoro ba dan shi yana dauke da najasa ne al-kubra dan an watso as-sugura kuma sai me saboda haka dukkan mutumin da kaga yana taka tsantsan yana kaucewa munafinci wannan mutumin mu'mini ne dukkan mutumin da kaga yana ganin munafinci ba komai to munafikin ne shi yasa bai tsoron munafincin al-Imam Ja'far al-Siryabi shine ainihin wato ya fitar da wannan a cikin littafin shi sannan sai yace wa huzaru al-Imam al-Bukhari yace kuma da bayani akan abin da ake wa musulmi ko mu'mini tsoro min al-israr an-nifaqi ane wa mu'mini tsoro ane mushi taka tsantsan lallai fa kada ya doge akan munafinci wal isyan kada kuma ya doge akan saban Allah min ghairi tauba ba tare da tuba ba wato in ya bayyana kana da munafinci to ana je maka tsoron karka doge akan haka da ya bayyana kai munafiki ne kai sauri ka tuba kun san abin da ya faru ga Abdullahi dan ai abin nan dan Ubay dan Salulu kenan. Matsalar da ta faru ita ce me? Ya bayyana cewa munafiki ne, sai annabi ya rinka ji mishi tsoron kada ya mutu akan munafinci, amma shi kuma sai bai damu ba har kuma yadda ya mutu akan munafincin. Jama'a yana cikin rashin lafiya, yana dab da zai rasu, sai dan shi ya zo ya samu manzon Allah da ruwa haka a koko, sai ce ya manzon Allah, ruwa ne na kawo kai wa babana tofin addu'a in kai mishi ya sha, ko Allah zai sa ya samu sauki. Sai dan ya je ya kai wa uban ya ce ga addu'a na daga manzon Allah ya tofa maka a ruwa ka sha, ko Allah zai baka sauki. Da ya kalla sai ya watsa wa dan ya ce me yasa baka kawo min fitsarin uwarka ba. Ma'ana addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sha ta gwamma aka mai fitsarin matar shi. Wannan mutumin akwai sauran munafinci ko babu? Akwai munafincin ma. A ƙarƙashin wannan aka ce ana jiye wa munafiki tsoron ya ci gaba akan munafinci. Sannan kuma malam ya ce mai saban Allah ana jiye mai tsoron shi ma kuma ma kada ya ci gaba akan munafinci. Lallai in ka gano kaza zunubi ne sai kai sauri ka ce me? Ka tuba. Shine Allah ya sifanta su wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. In dai mu'mine ne aka ce kaza laifi ne, to ba zai doge ba, sai ya ce astaghfirullah. Yasa wani yaro dan zafin kai yazo ya samu Malam Bakar Gumi ana cikin karatun littafin Taisirul Aziz Al-Hamid, ya dube shi yace kai kafiri ne, sai malam yace to ya zan yi musulunta, sai yace kace la ilaha illallah, sai yace la ilaha illallah. Tunda da yance ni mai laifi ne, to ya zan yi in tuba? Kai da ka gano laifin, ina kofar da za a fita? Yace kace la ilaha illallah, sai ya fada shine wa lam yusirru. Tunda ka ce ni mai laifi ne, ba zan doge ba akai. Tsabar zafin kai ne kawai irin na yan ustazan zamani. Liqawli ta'ala, saboda maganar Allah da yace wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna. Mu'mine ba sa dogewa akan abin da suka aikata a halin sun san cewa wannan laifi laifi ne. Ya tabbata jama'a ka san kaza laifi ne, to alama ce ta imani kai marmaza ka tuba. To dogewa da ci gaba akan wannan abun fa, to alama ce ta munafinci. Dan haka jama'a, kowa ya je tsakanin shi da Allah. Islam is the origin of accountability and transparency. Amanar da aka baka ta farko ita ce mai amanar kanka da kanka. Hadisi sahihi cikin Sunan Tirmidhi, manzo Allah ya ce kullun gari ya waye sai gabobinka su ce to mu dai ga mu nan mun dogara gare ka, ka ji tsoron Allah, kar kai amfani da mu wajen sabawa Allah don ka ci amanar da aka baka akan mu. Wato gabobin kayan aiki ne Allah ya baka, hannu da kafa da baki. In ka je kai gulma ko kai zagi ko kai kazafi ko kai makamantan haka, ka ci amanar baki. In ka je ka taba ko ka taka idda bai halatta ba amanar kafa. Shi yasa kullun gari ya waye sai kafa sai kai sai baki sai duk sun yi maka nasiha. Karanta Ibn Rajab a cikin sharhin shi na 40 hadis. Dan haka jama'a, addinin musulunci shine addinin farko game da kula da amana. Ba a taɓa samun gwamnatin da ta yada waɗannan kalma. Duk galibin ƴan ƙananan ƴan boko ma a wurin gwamnatin Obasanjo suka ji kalmar accountability da transparency, amana da bincike da kaza da kaza. Gwamnatin tana sauka da mako guda sai aka gane ita kanta maciyar amana ce. Ina fatar gane. Musulmi shine wanda yafi kowa sanin amana jama'a. Ku duba Abdullahi Gwandu, gwamna ne kamar ka ce gwamnan jihar Kebbi ta yanzu. Fulani nawa ne a ƙarƙashin gwamnatin shi da shanu da nono da menene da menene, amma fura aka zo za a dama mishi a cikin government house fa jama'a. Gwamna ne kuma, fura aka zo za a dama sai zama babu nono. Baiwar shi ta ce ranka ya daɗe babu nono, sai ce aje a sa ruwa a dama. Amma za a iya zuwa a samu wani bafulatani a kwashe shanun shi a kai state house aje a sha nono, wannan ma za a ga ba komai bane. Kuma ba za ka yi mamaki ba, the whole state house babu nonon da His Excellency the executive governor zai shafura da shi, ba za ka yi mamaki ba. Amma wallahi in ka san musulunci ba za ka yi mamaki ba, ba za ka yi mamaki ba. Abin da yasa ba za ka yi mamaki ba, ka san a musulunci babu ɗiban dukiyar jama'a. Nan sarkin Zazzau Malam Jafaru dan Isyaka aka bada labarin shi, aka ce wani lokacin gayar fura yake sha in gari ya waye sai ya aza ruwa, ma'ana shi bai kai mai dama ba. Gayar fura da ta kwana, sarki ya tabbata ga Allah, gayar fura dau sai ya cita sai ka ruwa ya aza kuma shine mai martaba sarki zau amma ba haram din ne akwai amma ba za su ci ba ina muƙabalanta duk wani bazazzagi yanzu ya nuna mana ina ne gidajen da sarkin zazzau Jafar ya tara babu ina gonakin babu me yasa su malamai ne na sunna ba zai yiwu su ne suke zama dan hodiyo ya ce musu su yi tafsiri su karanta Bukhari su karanta risala su ne malamai su ne sarakuna to ba zai yiwu kuma su warware abinda aka sa su ba shine su ci haramun sarkin Kano Abdullahi sarkin Kano na farko Sulaimanu sarkin Kano Sulaimanu in gari ya waye sai ya ce na aje Kano na dauki rafi sai ya dauki yar fatanya shi ta noman albasa sai ya rataya wai ya aje sarauta Kano yanzu ya tafi rafi zai je noma albasa ya tattara ya tattara sai ya je siyar sai ya ce fa ne Abdullahi Gwanduncan da kaji an fadi aka ce noma ya karba na talaka zai je ya talaka kwadugo za a bashi sile his excellency ne fa yana governor amma gari ya waye babu sauran wani aiki a office sai sai zari jiki sai ya tafi talakawa sai su bashi aiki sai ya karbaye ya je zai wa wani girbin dawa ne akan sile shine aka ce gatari ya buge shi jini ya ci gaba da zuba sanadin mutuwar shi kenan his excellency Abdullahi Gwandu the executive governor of Gwandu wadda Gwandu a wannan lokacin ta fi girman jihar Kebbi ta yanzu domin har cikin Benin Republic duk Gwandu ce amma ba sa cin haram jama'a ba su yadda haram ta shige su ba ya ku matasa ƴan zamani da yanzu kowa yake kokarin baban shi ya koma da shi kauyen don a tsaye da shi kansila ya saci kudin jama'a ka san abin da ke cikin haramun kuwa limamin juma'a fa me yake cewa yace halaluha iqabu wa haramuha halaluha hisabu wa haramuha iqabu dukiya halal za a tsaya nan ne za a yi accounting za a kirga maka ita sai an kirga daya bayan daya haram kuwa ba wanda zai tsaya kirga wuta za a jefa ka kawai dan me za ka bata wa mutane lokaci an san haram ne za a tsaya kirgawa jefa ka wuta za a yi kawai an san dukiyar jama'a ce ku karanta littafin usulus siyasa na malam Muhammadu Bello sarkin musulmi ku ji wasiyar da yayi wa sarkin Katsina Umarun Dallaje daga cikin wasiyar ya ce mishi kai hankali da miyagun malamai waɗanda suke ingiza ka ka ɗibi dukiya dan ka kawo ka basu ku karanta wannan littafin jama'a waɗannan abubuwan fa ba mafarki bane anan akai don abin da yasa yanzu matasa kowa ya dauki aikin gwamnati sai ya ce to ya zai yi albashi bai isa ba Abdullahi Gwandu ma albashin bai isa ba don albashin ya isa ne zai ce ka tambale ta dama mishi fura babu albashin bai isa ba amma bai isa ba ya za a yi sai a hakura Umar da amai albashi bai isa ba Abubakar da gari ya waye sai ya kwaso kayan dillanci ya je dillanci da yamma sai ya dawo sai ya zauna a state house a ci gaba da aiki kuma ya jama'a idan har ka san cewa sai ka ci haramun a office dinka wallahi ka bar shi babu larura a cikin haram kai marmaza ka bari babu larura da zaka ce to ai larura ce akramakallahu wallahi abin ne muna zaune a wurin da dama saboda kun yi mana nasiha ba mu yi muku nasiha ku zauna a wurin cin haram ba ce muku makai ku tsaya inda za ku kare mutuncin ku da addinin ku da mutuncin musulmi amma in sai ka ci haram zaka kare mana mutunci bar gurin in ba haka ba ka zama kendir kenan kana kona kanka kana haska jama'a saboda haka ma duk wanda ya san ya taba cin dukiyar masallaci ko dukiyar wata makaranta ko dukiyar gwamnati local government ne ma'aikatar health ne a revenue ne a wallahi yanzu da daddaren nan karka kwanta sai ka je ka tattaro ka basu in ba haka ba fa kaje karara ka fada musu zamu zo mu karanta anan a cikin babin ciniki Imam al-Bukhari yace in ka saci kudin jama'a bai halatta ka zo ka ce jama'a to ayafe mu ba a'a yace bata yi ba sai ka ce jama'a sanda na zauna ina commissioner health miliyan 10 din nan ni ne na sace ta yace sai ka fadi adadin kudin su ji dan mai wata talaka ne in ka ce to ayafe mu sai su dauka fanadol ne ka sata kwali guda amma ana so ka fada a ji miliyan 10 sai ka dada ita zamu yafe to yanzu gaskiya ta fito Imam al-Bukhari yace sai ka fada Allah kiyaye saboda haka jama'a ku sani da cewa cin haram yana bata duk aikin da kai ya bata jikin kai kai ka huta sayyidina Usman bawa yake da shi, sayyidina Abubakar bawa yake da shi, ya dora wa bawan ga abin da zai rinka kawowa. Me misalin wannan, kamar yanzu ka sayo buntun a caba, sai ka ce wani e kullun ka rinka kawo naira 200, ran nan da ya rasa yadda zai ci kawo wannan naira 200, sai ya tuna ya taba yi wa wani bokanci a jahiliya, sai ya je ya karbo wannan tsohon bashi. Ai Bahaushe ya ce fata rana ta da tsohon bashi ko, sai je ya karbo wannan kudin bashin bokanci da yayi, sai zo ya biya Abubakar kudin wannan rana. Abubakar ya karbi kudi aka ce fa ne, an zauna da daddare Abubakar na cin abinci, bawa ya ga hankalin Abubakar ya kwanta, sai ya ce wallahi ranka ya dade yau fa da tarin tabe mini. Sai na tuna ai a jahiliya na taba wani duba, don dama ni na iya duba a jahiliya, to na dan taba yi wani shine bai biya ni ba, shine naje ya biya ni kudin wancan duban, shine nazo na kawo maka. Amma kar ku manta, ba kudin duba Abubakar ya ci ba, kudin menene? Kamar ya ci kudin haƙin shi ne na abin da ya bayar a abin. Yar haramun to wuta ce ta dace da shi. Yau mutum nawa ne muka dauke shi muka saka shi a kujerar chairman ko governor ko director, wuyan shi kamar butar masallaci, amma kwana biyu sai kaga wuyan shi ya hade baki daya kamar aladan katafawa. Me yace? Haramun yace. Wuyan baki daya ya bata, amma da wuyan shi gashi nan kamar zakaran da ya shayin wa jama'a siriri haka, amma yanzu ya ci haramun jama'a. Kuma sai kaga ana cewa ai wani alhamdulillah Allah ya musu fatahi, ana yi da su a gwamnatin nan, eh haka za a yi da su a cikin wutar jahannama kuma. Allah ya kiyaye. Saboda haka matasa, abin ya daina ba ku sha'awa, wallahi abin ya daina ba ku sha'awa. Abin da ya rusa mana kasan mu kenan wannan ibe kudin jama'a din. Yanzu wai murna muke a Zaria ana kawo mana wuta tana awa 12, amma jama'a sa'ad da aka haife mu da sa'ad da muka girma a lokutan mulkin su Sardauna da mulkin su Tafawa Balewa har zuwa mulkin su Gawam zuwa mulkin su Murtala, mu ba bamu san dauke wuta ba jama'a, bamu san dauke. Kuma billahi lazi jama'a, kun san wani abu ma? Ni fa ma ban san ma ana dauke ruwa ba sai shekara 8 da ta wuce, don ni anguwar da aka haife ni a Zaria din nan ita ce muciya, ban taba ganin an dauke ruwa awa 24 ban an dauke da rana za a kawo da daddare. Lokacin da na isa kawai yau sai naga babu ruwa, babu ruwa ya akai ga kogi, kullun sai na sai ruwa na naira 360 a wata, nawa kenan? Wajen 8,000 zaune abu a shekara, kudin ruwa ya fi min kudin haya jama'a. Sai na zo ina karatun Umdatul Ahkam, sai na zo ne magana na ce ya masu mulkin Adamawa ku ji tsoron Allah, ga River Benue ya ratsa cikin garin Jimeta yana kashe mutane yana cin gidaje, amma waterboat ba ta aiki fiye da shekara 20, ku ji tsoron Allah. Karfe 7 na safe sai ga kwamishinan albarkatun ruwa ya zo kofar gidana. A karama kalla ai jiya mun ji wa'azin da aka yi, Allah dai ya taimaka mu ma dai duk jama'an ku ne, wallahi su talaka ne ba ƴaƴan goyo ba. Nace a'a, wannan ka zo kana zagin mu ne, don ni talaka ne, ubana talaka ne, uwata talaka ce, ni duk cikin mu talaka ne, su wane ne ba ƴaƴan goyon ba mu? Jama'a ruwan fa kwana za a yi da shi kadan kawai ya zama waterboat. Waterboat din ma jama'a a gabar ruwa take, amma shekara 20 waterboat ba ta aiki. Jama'a ku ji tsoron Allah. Duk waɗannan karerayin da ake mana a Zaria cewa ruwan ne in aka buga shi sai yayo kwana, sai ƙarya ne. In za ku gyara mana ruwa, ku gyara mana ruwa. Zalunci ake jama'a, ana cinye kuɗin jama'a. Makarantu babu, asibitoci babu, komai babu, titi komi babu. Amma kuma in aka je gidajen ku komai akwai. Inda za ka gane naku ne ake kwana, da an sauke shi daga wannan mukamin kuma sai dawo yana tarayya da ku akan babu komai, ashe dama naku ne ake kwana da su. Saboda haka ku ji tsoron Allah masu mulki, Allah ya kyauta. To gashi dai mallam yace wannan aya da muka karanta, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna, aya ce ta 135 cikin suratu Ali Imran. To kaji fa yadda malaman salaf suke jama'a, su kawo aya, su kawo fassarorin manyan malaman fiqh da tafsiri ko, sai kuma a kawo hadisi. Sai yace haddathana Muhammad ibn Ar'ara qala haddathana Shu'ba an Zubaydin qala sa'altu Aba Wa'ilin anil Murji'a fa qala haddathani Abdullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Zubaid yace ya tambaya Abu Wa'il, Abu Wa'il din tabi'i ne, anil murji'a, game da murji'awa. Murji'awa wata muguwar kungiya ce, mun fade su a baya, su ne suke cewa imani duk abu ɗaya ne, baya raguwa baya karuwa. Ma'anar wannan kenan murji'a jama'a ba sa tsoron munafinci a kansu, shine alakar, ko kun gane? Domin mutumin da yace yau in yi imani daraja shi ɗaya da mala'ika Jibril da Abubakar da Umar da annabawa duka, kun ga baya tsoron wani abu kuma. To aka tambayi wannan malamin, alagafata malam, yi mana bayani game da murji'a. Aka ce a daidai lokacin waɗannan masu aqidar suka bullo. Fa qala, sai yace haddathani Abdullahi dan Mas'udin ya bani hadisi, yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace sibabul muslimi fusuqun, zagin musulmi fasikanci ne. To anan ya kamata ka gane a cikin ilimin nahwu ko sarfu, idan kalma ta karu wajen gini ko kuma ta sauya, to dole ma'ana ta canza. Ai, akwai bambanci tsakanin account da accountancy. Wane yana karatun account, wane ko accountancy yake? Akwai bambanci, eh? Aha, to tunda kuwa akwai bambanci tsakanin kalmar sibabu da sabbu kenan. Sabbu shine zagi, to sibabu kuma fa zagi da ya hada da ƙarya a cikin shi. Ka zagi mutum kuma haka ƙara da ƙarya, to shine sibabu. To sibabul muslimi fusuqun, zagin musulmi har a ƙara da sharri da wannan duk yace fasikanci ne. Wa qitaluhu kufrun, yaƙar musulmi kuma kafirci ne. Wato wannan yake nuna maka kenan, lallai kai musulmi ka ji tsoron zagin musulmi, ka ji alaƙar babin kenan. Ka jiye wa kanka tsoron zagin musulmi, ka kuma jiye wa kanka tsoron ainihin wato yaƙar musulmi. Qala akhbarana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Isma'il ibn Ja'far an Humayd an Anas qala akhbarani Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja yukhbiru bi laylatil qadri fatalaha rajulan min al muslimina فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. وانا حديث الإمام البخاري أكرقه شدقوني ببما لمن سنين ميسونا الإمام قتيبة لن سعيد شكو يتي أكرقه دق الإمام إسماعيل لن جعفر إسماعيل كم يتي أكرقه دق حميد. Humayd shine ɗaliban hadisi suke mishi kirari da ko laƙabi da Humaydun at-Tawil, Humayd malan dogo. An Anas, daga Anas qala, Anas yace akhbarani Ubadah ibn Samit, Ubadah dan Samit ya bani labari. Me za mu fa'idanta a wannan gaba? Ita ce sahabbai a tsakanin su suna da tawali'u, in ka lura wane ya san abin da baka sani ba sai ka je ya koya maka. Ubadah dan Samit yana daga cikin manya-manyan sahabbai dattawa cikin Ansar. Anas kuma yana daga cikin ƙanana. Kun ga gashi sai yace Ubadah dan Samit ya bani labarin hadisi. Ma'ana abin da ban sani ba sai je ya koya mini. Ilimi ba sai wanda za a ci jarabawa za ka je dan 500 level ya koya maka engine maths ko kuma ya koya maka kaza kaza. A'a. Duk abin da ka san baka sani ba sai ka je ka kwantar da kanka sai wani ya koya maka. Tun daga Hishamu dan Urwa mun ga cewa Fatimatu bintul Munzir matar shi ce take koya mai karatu, kuma bai jin kunya a duniyar ilimi ya tara daliban shi, yace haddathatni Fatimatu bintul Munzir, matata Fatima ɗan Munzir ta koya mana. Ai, ba abun kunya bane. Ai, abun kunya shine a ce mijinta jahili ne, amma mijinta ya iya, amma wa ta koya mishi ita? Ai, kuma wannan daraja ta sake kwana ta dawo gidan. Saboda haka duk wanda ya iya ka kwanta ya koya maka. Kai tawali ugashi. Anas yace akhbarani Ubadah dan Samit, Ubadah dan Samit ya bani labari, yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kharaja, watarana ko wani dare manzon Allah ya fito, yukhbiru bi lailatul qadri, zai bada labarin cewa jama'a yau ce lailatul qadri, fatalaha rajulan min al muslimina, sai aka samu mutane guda biyu daga cikin musulmi suna jayayya da juna. Aka ce jayayyar bafa da suke jayayya ce akan wannan yana ganin shi yake da haƙƙi, wannan yana ganin shi yake da gaskiya. Ba ma jayayya irin taku da za ku je ku kalli BBC World ko CNN ko kuma ku kalli ƙwallo ku zo ku wuni kuna jayayya ba, jayayya irin ta kafirai. jayayya ce wannan yana ganin wannan kudin da nake bin ka 10,000 ne, shi kuma yana cewa a 8,000 ne. Kaga wannan jayayya ce ta neman tabbatar da gaskiya ko? Amma ka ji da manzon Allah ya fito ya same su su ne, fa qala sai ya ce inni kharajtu, na fito ne da li ukhbirakum bi lailatul qadri, in gaya muku cewa daren nan lailatul qadr ne, wa innahu talaha fulanun wa fulanun, sai dai kuma wane da wane sun yi jayayya, farufi'at shi ne sai aka dage ta kuma an fasa lailatul qadrin yau saboda musulmi biyu sun yi jayayya. To annan ne malamai suka ce to akwai matsala, yanzu kenan in yi jayayya wajen neman gaskiya ta matsala ne? Ibn Hajar ya ce ba wannan ne ya ja ba, abin da ya ja shi ne abu biyu. Abu na farko jayayyar a cikin masallaci, abu na biyu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, sai yace an tahbata a'malukum, dan in kuka yi haka sai aikin ku ya baci. Sai Ibn Hajar yace ka ji alakar kawo wannan hadisi da babi da ake magana akan mumini ya ji tsoron abin da zai bata mishi aiki, shine jayayya a gaban manzon Allah da daga murya a gaban manzon Allah tana bata aiki. Ya jama'a ku jifa, musulmi ne biyu suka yi jayayya a cikin masallaci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya fito ya samu suna jayayya, shine sai ya ce kaico jama'ar musulmi da yau ita ce lailatul qadri, amma jayayyar da wane suka zo su ne a gabana a cikin masallaci ta sa Allah ya dage daren, ya zama kuma ba yau bane an fasa. Yau waɗannan dunduza a yi musu koko dukan su ya kamata a yi. Misali yau manzon Allah wahayi kenan aka yi mishi fa cewa je kaka faɗa musu yau lailatul qadri ne, amma ana fitowa za a yi public announcement, za a yi sanarwa, kuma sai manzon Allah ya ce sai dai su wane sun ja muku. To ka gan yanzu ne waɗannan sun kaɗe, ina fata an gane. Farufiyat ya ce to sai aka ɗauke ta wa asa an yakuna khairan lakum, to da yake manzon Allah komi nashi alheri ne, sai ya ce amma muna fatan Allah ya sa haka ne alheri kuma. Kun gani mumini duk bala'in da ya same shi sai ya ce Allah ya sa wannan bala'in ya zame kuma daga ƙarshe alheri, kada abu ya same ka kace shikenan ni kam I don't die finish, I am useless. Mumini baya haka, arna ne suke haka. Mumini duk abin da ya same shi sai ya ce to yanzu wannan musiba ta faru, amma Allah ya kawo mana mafita. Iltamisuha fi sab'i, yace ku neme ta a bakwai. Me yake nufi 27 wa 9 da 29 wal 5 da 25? Ina fata an gane. Yanzu in kuka tsaya da kyau kuka dubi wannan hadisin, yana nuna mana kenan a wannan shekarar lailatul qadr din ba 27 ga wata ta fado ba kenan. Domin gashi ya ce ku neme ta a 27, ku neme ta a 29, ku neme ta a 25, yana nuna ta fado daren 21 ne ko daren 23. Da matsalar ta faru sai ya ce to amma ku kora gaba, ku neme ta daren 25 ko daren 27 ko daren 29, waɗanda su ne darerakin mara da suka rage. Kun ga wannan dalili ne akan magana da muka faɗi a baya cewa lailatul qadri fa ba lallai ne ta fado daren 27 ba, saboda daren 27 zaka ga 'yan kungiyoyi na ɗariƙu da sauransu sun sha ɗamara, mata suna ta gwangwaza ado ana fita, ina za a tafi sai a ce za a je lailatul qadri ne? Wato abin ma ya zama kirismeti kenan. Karfe 12 dare zaka ga 'yan mata suna rangada kwalliya suna tafiya a ce za a je lailatul qadri ne? Wato lailatul qadri ma ta zama irin daren 'yan kristoci kenan. Abin ba haka bane jama'a, Allah ya kyauta. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita shi a lamba ta 1919 da kuma lamba ta 5702 insha Allah. Alakar hadisin da babin ta bayyana a cikin abin da na bayyana ko? Dan haka jama'a ayi taka tsantsan kada aiki ya baci. Na'am. Na'am. Wanne ne? No. To ban san wannan maganar ba. Abinda na sani daga Abubakar shine shi wannan bawan ne ya ce wani bokanci ne ya yi a jahiliya wanda ba a biya shi ba. To ban kiyaye wannan lafazin ba. Babu su'ali Jibrila annabiya sallallahu alaihi wasallama anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi sa'a. babin da ke bayani akan tambayar da mala'ika Jibril ya zo wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da imani da musulunci da kyautatawa da kuma yaushe ne tashin duniya. Rigiji gabji, in ba karatun hadisi ba jama'a ba a jin irin waɗannan fa. Duk wata tatsuniya aka zauna ana ji, sai dai in an gama a ce qurunqus nan ku ana gama, sai dai a ce sallallahu alaihi wasallama, saboda wahayi ne. Ina za ka ji tambayoyi iri-iren waɗannan na ilimi jama'a? Shi yasa Yahuda suke mana hasada jama'a, don mu ne muke da resource person, mu ne muke da mutumin da in ya faɗa garanti ne. Yahuda ba su da resource person, duk hayaniya ne abin nasu. Ina fata an gane. Wa bayanin nabi sallallahu alaihi wasallama lahu, da kuma bayanin da annabi ya wa mala'ika Jibril. Thumma qala, sa'annan sai annabi ya ce, jaa Jibrilu alaihi salamu yu'allimukum dinakum, Jibrilu ya zo ne don ya sanar da ku addininku. Sai Bukhari ya ce, faja'ala zalika kullahu dinan, sai annabi ya sanya wannan abun gaba daya da mala'ika Jibril ya zo ya tambaya cewa addini ne. Ashe addini sai an yi da baki, sai an yi da gabobi, kuma sai an yi da zuci? Ai, tambayoyin da mala'ika Jibril din yayi yayi game da imani ko me? Imani shine kudurce, yadda da waɗannan abubuwan. Ya magana game da musulunci shine aikata ayyukan sallah da azumi da sauransu da gabobi. Sannan sai me kuma? Sannan sai ihsani, wanda zuciyarka za ta bi ta kudurce cewa waɗannan abubuwan da kake faɗe ko kake furtawa ko kake kudurcewa ko kake aikatawa, kana yin su ne tsakaninka da Allah. Dan haka jama'a ku ji, addinin musulunci ba zai cika ba dan ka faɗe shi da baka kawai, sai ka aikata. Ba zai cika ba sai ka kudurce. Sa'annan kuma sai ya ce, ilimi game da sa'a kuma fa shine sai ka sallama wa abin da baka gano ba. Domin yau akwai wasu suna nan, in suka samu malami, wani ma malamin islamiya ne za su samu, ba ma malami ne na hakika ba, in suka yi mai tambaya game da wata matsala da ta daure musu kai, in ya kasa ba da amsa, sai su ce to musuluncin ya gaza kenan. Mai PhD ne, doctor fa, ya je yana tambayar wani malami ne da ke karantar da ƴaƴansu islamiya da la'asar a Abuja, sai ya ce mishi gaskiya shi bai san amsar da zai bashi ba. Sai ya ce to in ku malamai ba ku sani ba, to yanzu kuma wannan abin ya nuna musuluncin yana da rudani kenan. An yi haka sai gashi ni kuma na taho gurin shi, shine sai yace ga tambayar da, sai nace to kafin in baka ansa, wannan ya malamin islamiya ne, nace yanzu baka gwada kanka da kake da PhD da mutumin da yake da grade 2? Mutumin da yake da grade 2 jama'a ya gama Basawa Teachers College ko kuma ta gama WTC, sai aka zo aka yi mishi tambaya akan wani abu a cikin fanni na ilimi, sai yace bai sani ba, sai a ce to akwai rudani a cikin harkar karantawa kenan. Grade 2 yake da ita, dan secondary ne. Bai kamata bi mujarradin ka tambayi wanda asalatan ma ba shi ya kamata ka tambaya wannan matsalar ba, dan matsala ce mai girma ya mishi tambaya akai, wadda ta fi karfin shi, kuma ya tawali'u shi yace bai sani ba, kuma shi wai sai yace to in ku malamai ba ku sani ba. Sai nace ai waɗannan ba su ne malamai ba, nace ka gwada kanka da kake da PhD a business admin da wannan wanda yake yana da higher Islam certificate ne a cikin fannin ilimi, a ce a fannin ilimin ka ai maka tambaya, kai doctor shi kuma wanda yake grade 2 teacher, sai kasa amsawa a fannin shi. Ai ba gazawa bane, ilimin ba gazawa yayi ba, shine yace bai sani ba. Amma yanzu kai a fagenka in akai maka tambaya kace baka sani ba, sai a ce to ranka ya dade, ku doctor kuma kai da kake da PhD in baka san kaza ba a business admin, to wa zamu je mu tambaya? Wanda ita ma wannan amsa za a iya bada ita, sai a ce sai a je a tambayi professor. Dan haka jama'a ku ji abin da ya shafi duk abin da baka sani ba, to a musulunci sallama mishi kake, shine abin da wannan babin yake son ya nuna mana. Ina fata an gane. To hadarin yayi nisa ne ko ku da yaya? Gashi dai yana dirin kan. To bari mu tsara sa dai wannan babin insha Allahu ta'ala. Allah ya sa a shiga a fita lafiya. Yace, wa ma bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama li wafdi Abdul Qais min al-imani, da kuma bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yewa wasu kabila, kabilar Abdul Qais, bayani na imani. Zamu samu waɗannan bayanan nan da babu biyu jama'a. Wasu kabilu ne suka to suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka yi mishi tambayoyi game da imani, Annabi ya musu bayani. To shine al-Imam al-Bukhari yace sai Annabi ya sanya duk waɗannan abubuwan addini ne. Sannan wa qawlihi ta'ala, da kuma har wa yau bayani akan magana Allah madaukakin sarki da yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, wanda di yake laliban wani abu ya zaman mishi addini wanda ba musulunci ba shi abin, falan yuqbala minhu pawpaw, ba za a karba ba. Duk wanda ya nemi wata hanya ta zama ita ce addini, ina son ku fahimci ayar, wanda ya kama wata hanya yace ita hanyar ita ce addini, tambayar da zaka yi mai sai ka ce mai wannan musulunci ne, in yace eh sai ka ce ina dalilin shi Qur'ani da hadisi, dan musulunci dalilin shi Qur'ani da hadisi, in ko yace a wannan abun ba musulunci bane, sai ka ce kuma ka dauke shi a matsayin addini, in yace eh sai ka ce to Allah ya ce falan yuqbala minka pau pau pau, ba za a karba ba, shine ma'anan landin pau pau pau, ba za a karba ba, wato sam ba za a karba ba, ba za ta sabu ba. Ina fata an gane. Wannan ita ce aya ta 85 a cikin suratu Ali Imran. Qala haddathana Musaddad qala haddathana Isma'il ibn Ibrahim qala akhbarana Abu Hayyan at-Taymi an Abi Zur'a an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama barizan yawma lin-nasi fatahu Jibril faqala mal imanu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa liqa'ihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si qala mal islamu qala al islamu an ta'buda allaha wa la tushrika bihi wa tuqima as-salata wa tu'addi az-zakata al mafruḍa wa tasuma ramadan qala mal ihsan qala an ta'buda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala mata as-sa'a qala mal mas'ulu anha بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان جماعه wannan hadisi yana dauke da fa'idoji masu dimbin yawa, ga kuma hadari yana ta ainihin bugawa, kada a dauko karatun shi kuma a ce sai an karasa a fara yayyafi kuma na nesa ba za su samu isa ba saboda matsaloli, kuma a cikin sunna ba a kuntatawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka za mu saurara a wannan wurin in Allah ya kai mu mako mai zuwa, in aka zo za a fassara wannan hadisi insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya albarkace mu abubuwan da muka fadi, do Allah masu tambayoyi su yi hakuri, duk baki ɗayan tambayoyin ku masu ma'ana ne, kuma mun tattara su za a fara amsa su daga mako mai zuwa insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.